music at houseofsongs.com.
Salamu alayka nabiyallah, salamu alayka rasulallah, salamu alayka habiballah. Kaya musika babban sako, maiki ne karshen zance, mu bar shi da sauran labari da annabi sai ranar karshe. Kaya musika babban sako, maiki ne karshen zance, mu bar shi da sauran labari da annabi sai ranar karshe. Idan ka bani bugata da ga annabi zan kuma mikata, buwai nan ka masirata na kai sako ga macancanta, kalaman duka da zan furta ina roƙon ka ka inganta, abin so na dalmana ta da ban mahmuda a koya. karshen zance mu bar shi da sauran labari na annabi sai ranar karshe gaya musu ga babban sako maiki ne karshen zance mu bar shi da sauran
more music at housesongs.com